Do you know what was this about?
Leave it, baby.
Natashi naga fela sahabu bakare kai hadda sujega naga kanu okocha da su pele. I got a big dream like bomale merege to ayo wanna talk about ambition, the kind of war everybody wanna listen. Ko a hausa ko turanci ko a pidgin da mu wani daya ko ayaya masu jini kowa ya san lokaci fana da tsada zai barka baya har in ka tsaya wasa ba sa ido babu ruwa na da gasa. It's just a raw talent ga game za kwata mu da baki muke yi wa haters confuse yasa nake shuka gobe na yanzu a lambu. Mo practice mo hard work za karbu sannan da addu'a za ka yi karfi a sannu. I do it for the love of the game bana raga wa hanya I go fast my lane. Yeah, money, money, power and fame, chasing dreams day and night, koba haka ba Dexter.
Word, word, word.
As a matter of fact,
naji ma ina ta boyewa amanta yi ina so ina korewa. Maybe saboda shakka masu kushewa naji ma da fara yi na kasa dorewa. Amma yanzu na fito a fili na so a ce sun gane babu laifi tunda sun ki siki mu bai hannu a ji mu kauyuka da birni bashirin tsayawa koda za su zo su ma asiri kuce da su fa yanzu ma na fara naji kakar ya fure take to gaskiya fana da daci sai za ka fara moving sai su zo su saka doubt lokaci gudu yake ma brother gara maka daddy ko wuya muna ibada yayan mu kuma Allah ba su lada shauya kan mu cikin dare da rana haka we ever parent thank you mommy and my father dare da fa wai ba ta shi lokaci daya zafin ne ma ya sa su mai da ni gara nine sadau wana si hatara the boys ever spain making you ya fi da kankara. Listen, life is full of doors of opportunity. Too many doors wanna drive a nigga lunatic. I remember when the boys making fun of me. Now I got many options, losing count on my ability. Now you can tell them I'm the boss. They can never see my flaw. In karya ne agwada to na rami mugunta na yi mata gada.
Leave it, baby.
Mix and master by KDS.